kake a duniya ta wazan kallon ya
yamma kai a duniya ta wazan kallon
ah mini ne ta bace kauna
yarda inda kai a cikin raina
ko ke son soyayya barna Pasa
so, so yeah, yeah.
Tell me, kiss me, come on, let's go.